Nigeria. Events of the past few years have indicated that despite our great human and material resources, the government has not been able to fulfill the legitimate expectations of our people. Nigeria has been left to drift.
Jawabin marigayin shugaban Najeriya Janar Murtala Ramad Mohammed ranar 30 ga watan Yulin 1975 bayan nasarar hambare gwamnatin Lieutenant General Yakubu Gawan kenan. Shekaru 41 bayan kisan shugaba Janar Murtala Mohammed a yunkurin juyin mulki da Brigadier Janar Bukar Dimka ya jagoranta ranar 13 ga watan Fabrairu shekara ta 1976 da bai nasara ba. Sashin Hausa ya yi hira da tsohon mataimakin commissioner ɗan sanda mai ritaya Alhaji Hammawa Jidda Damari wani ganau da bajiyau ba na kisar shugaba Janar Murtala Ramat Muhammad.
A lokacin ina aiki a post CID a Lagon Close, kuma na aiki tare da marigayi Mustasonde Adeusi Inspector General of Police. Mun fita da safe ran karfe 7:30 akan hanyar mu zuwa office dab da kofan gidan General Murtala. Sai aka zo aka tsaida mu akan zai fita ya tafi office. Muna tafiya ba da jima ba, ya fita yana bin mu a baya. Muka je dab da gidan mai na AP. So anan sai muka ji harbi. Inspector General of Police sai na duba a madubi na cikin mota, naga mota shugaban kasa ne a bayan mu da tuta guda biyu da kuma hatimi na Najeriya a gaba. Mutane sun kewaye da bindigogi. Da na bashi labari sai ya ce to mun sauri mu shiga office namu kafin mu san me yake faruwa. Da ni da wani mai suna Fada muka je wurin. Kafin mu je wurin wannan mutanen su riga sun gama aikin da suke so su yi. An bar mota akan hanya, sai naga hulan shi ne akan kwalta, irin hulan nan na da wani kileja da yana kewaye landing pickup. So daga nan sai na kada kai na juye.
Baya ga waɗanda wannan al'amarin ya afku a gaban idanunsu, akwai masu kallon sallon mulkin Janar Murtala daga nesa, kamar su tsohon ministan ilimi na Najeriya Alhaji Dauda Birma.
Daga nesa dai da muke gani muna sha'awan gaya abin da yayi lokacin da yake shugaban kasa. Shi yasa committee din da ta dauke to headquarter Najeriya daga Lagos ta kawo arewa zuwa Abuja. To ni na san cewa ko don yin haka cikin ikon Allah zai bashi rahama, domin alherin da yayi mana ba yadda za mu biya mishi ko mu ci Allah shi kai.
Matasa da ke manyan kwalojojin Najeriya a zamanin mulkin Janar Murtala Muhammad kamar su Yusuf Etam da Jonah Morris Mangafila suna masa kallon manzon canji lokacin yakin cacar baka da kuma akidar gurguzu ke kara samun farin jini. Dalili ma kenan inji su da yasa mulkin sa ya gamu da turjiya daga wani bangare na sojojin Najeriya.
Sunana Yusuf Etam. Ni kwarko zan ce ni samarin lokacin na ina SBS Ibu Zaria. To a lokacin kuma muna cikin kulciyar irin kan kasan mu din nan sosai. A lokacin da mutum nan ya zo mun kawo mun wani sabon revolution ne fara a kasan nan gaba ɗaya. Irin mu da muke ganin kan mu a lokacin kamar socialist, muna da tabbacin cewa duk wani shugaba da zai yaro aiki baya dadewa a kan banki. Duk lokacin da ka ce Murtala Muhammad, wato masu nazarin siyasa da history suna tunanin wato an yi rashi gwarin, an yi rashi gwarin.
Sunana Morris Mangafila. To shi Murtala Muhammad dai mutumi ne wanda lalle a dan karamin lokacin da yayi mulki mutanen Najeriya lalle sun gane dai akwai wani canji da yazo musu a kasa. Abinda yake Murtala yayi kaga shi ne wanda yanzu shi a Muhammadu Buhari yake yi. Akwai maganar cin hanci da rashawa wanda shi yanzu haka yana nan yana kokari yana bai kawon shi Murtala Muhammad.
Masu sharhin diplomasiyar kasa da kasa sun ce a zamanin Janar Murtala Ramat Muhammad matsayin Najeriya da na nahiyar Afirka baki daya ya samu daukaka a idanun kasashen duniya, inji Senator Abubakar Gire.
Zamanin sa ne zan iya akatiyo da salo na musamman wanda ya daukaka Najeriya, ya daukaka Afirka gaba daya, ya daukaka bakar fata gaba daya a duniya. Kai wani foreign policy wanda ya maida duk abin da Najeriya take yi tana yi ne saboda Afirka, saboda bakar fata, saboda al'umma.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Jihar Adama, Najeriya.